أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين من أقارب وديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai cikin ikon sa da kaddara wasa ya saki hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar maghriba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar Lahadi a yau muna 7 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan 6 na shekara 2023 miladiya to alhamdulillah kamar yadda aka saba karatun wannan littafi namu da albarka littafi na fiqhum mazhabar Imam Malik bin Anas Allah ya kara masa yarda littafin da aka fi sani da suna Risalatu Abi Zaid bin Irwani littafi da yake mana bayani akan hukunce-hukunce na addinin musulunci har yanzu dai muna cikin babban babin nan babul jami' bis sala babi da yake bayani akan abin da ya tattaro dukkan mas'alolin sallah kuma wannan shine darasi na 20 ko insha Allah a cikin wannan littafi mun tsaya akan gabar bayani akan jam'in sallah magariba da isha'i ko azhar da al'asr a lokacin ruwan sama ko hadari ko laka ko duhu musamman ma muka tsaya muka ce kun ga akwai ma bayani da shi ta mazhabar da malikiya ta kara a duhu ma kawai in yan kasance an yi ruwa gari da duhu to duhu ma kawai sai san ya ku hada sallah ko kuma tabo an yi ruwan ma aje tun da wuri amma kuma gurin tabo ya hana ku sai ku hada sallah mu kun ga a mazhabar ta Imam Maliki me matsalar mu dan uwa kawai rashin karatu addinin musulunci mun dauki musu addinin musulunci kawai haka nan karazi ne kawai da nace ni musulmi ne shikenan amma ba karatu ba ya abin da za a ci gaba ba tare da karatu ba kaga kuma sai shi dan yabi bace mu da waɗannan bangaren sai ga mutun yayi an ka hada sallar amma kuma lokacin sallar bai ba kuma sai a tashi a kira sallah hadari ya zabar da mutane ko ruwa ya taho minti 20 kawai sai a tashi a kiran sallar isha'i lokaci bai ba kuma kaga babu sallah mutun yayi asara goma da goma amma in kai wancan shari'a ne tace ga lada ga sauki ka kuma cikin gida amma sai ka kiban shari'ar kuma shedan sai sun ya ka kai kuma na barnar a ki hadawa kuma a zauna lokaci bai yi ba kawai sai a gauta kuma sai a tashi a kira sallah kuma a sallace ta kaga an tashi a tutar babu babu ita wannan sallah duk lokacin da aka yi sallah lokacin da bai yi ba kaga Allah ka gyara mana al'amuran Allah ka shige mana gaba to zamu tashi kuma wal jam'u bi arafati bayna zuhri wal asri haka ya halatta hada sallar azhar da al'asr a ranar arfa shine insha Allah nan da gobe shi insha Allah za hawa arfa kenan gobe akwai azumin al'ahadi ne jibi kuma akwai na arfa wanda kuma Allah sanya ya kawo tun farkon watan ma kuma kaga shi wani hali amari an gaba ki da wadanda kuma basu yi ba to ai kokarin gobe a hada kuma ga na arbaji saboda wannan azumi wannan yini na arba yini ne mai falala yini ne mai daraja abun Allah subhanahu wataala yini ne da ake son bayi suwofinta ma'ana da ibadar Allah subhanahu wataala su shakala da ibadar Allah subhanahu wataala duk su bar wani ayyuka a yinin arba su masu aikin haji suna can suna ta ibada suna zikiri da ambatan Allah da sauransu to mu da Allah subhanahu wataala bai kaddara mu je to ana so at-tafarrugu tam ma'ana mutun ya kebeci wannan yini na musamman ga ubangijinsa kabar duk wata shagala ta duniya ba kariya sai ba har sai da aka yi mutun cikin wannan dan rami in ka biye kace bari sai na samu dama to fa da wuya in ba damar ma a sa ha kuma ai na biyu ana so kuma a yi azumin wannan yini yana da lada mai yawa hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa siyamu yawm arfa ahtasibu ala llahi an yukaffiru sana allati qablahu wa sana allati ba'dahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumin ranar arfa ranar arfa ko shibi insha Allah waɗanda ba su je aikin haji ba wanda suke gida to in duk wanda yayi wannan azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi ne da ake kankarewa bawa zinubin shekarar da ta fice da kuma na shekarar da yake ci akan azumi guda ɗaya ce kankarewa mutum zinubi matukar mutum ya tsaya yayi shi da ikhlasi yayi dan Allah sa'annan kuma yini ne da ake so a yau da kabar bari takbiri kuma a yinin ranar arfa asubar ranar arfa to da rannan ne ake fara wannan at-takbiru mutlaq wai at-takbiru muqayyad kabar bani da ake na bayan sallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd shi daga ranar al-fijr din ranar arfa daga ran lokacin ake farawa to amma kuma akwai takbirin mutlak wanda shi kuma tun farkon wannan goman na farko wanda shi kuma ana so wanda mun bayani hadisin Abdullahi ibn Abbas da shi da Abdullahi ibn Umar da shi da Abu Huraira mas kasuwa suke zuwa ma suna irin takabar bari mutane suna takabar da sauransu to shi wanda ake cewa shi ne takbirin mutlak takbirin muqayyad shi kuma sai asbar al-fijr to sabar haka kuma ana son yawaita addu'a waɗanda suke can ma su yawaita addu'a waɗanda muke gida mu ma mu yawaita addu'a domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta khairu du'a du'a'u yawmil arfa fiyayye addu'a babu kamar addu'ar ranar arfa kenan saboda haka ya kamata musulmai ɗan uwa maza da mata mu dage mu ribaci wannan falala da fatan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya karba mana dukkan bukatocinmu mutum ya roƙawa kansa ya roƙawa iyayensa ya roƙawa iyalansa ya roƙawa musulunci da musulmai gabaki ɗaya kada mutum ya ruwa kada ka takaita akan kai kaɗai ko da kai da iyalanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a idan mutum yana so Allah ya karba masa addu'arsa ya biya mishi bukata to kai wa ɗan uwanka addu'a ta alheri duk wanda yayi wa dan uwansa addu'a ta alheri ka san wanda yana da bukatar addu'a wacce tana da bukatar Allah ka sanya sa addu'a to kai ba ma sai ka roƙa ba Allah ya san taka bukatar kai sai ya biya maka kenan kada mu takaita akan mu kadai mu yi wa ƴan uwan mu yi wa junan mu gabaki daya iyaye suna raye ba su raye a yi musu ƴaƴa ga suna mu yi ta addu'a Allah subhanahu wataala shirya mana su ya su zame mana halifofi na ƙware su zama ingantattu kenan saboda haka mu dage ƴan uwa da addu'a wannan ranar arfa wannan dan kadan ne dan tsokaci ne game da tun mun dawo kan gabar arfa ne to shine yace wal jam'u bil arfati bayna zuhri wal asri inda zawali sunnatun wajiba to yanzu su waɗanda suka je aikin aikin haji a ranar arfa to su kuma anan wajibi na sunna ce da take wajiba hada sallar azhar da asar a lokaci guda ake hadawa bi azani wa iqamati da kiran sallah da iqama li kulli salatin da kowace sallah amma wannan a mazhabar malikiya ni bayani wancan sati kina akwai dan bambanci na ikhtilaf na bambancin fahimta ba bambancin nassi ba وكذلك في جمع المغرب والعشاء بمزدلفة haka ma kuma sunna ne mai wajiba sunna ce mai karfi hada sallar magriba da isha'i a Muzdalifa kenan yanzu da yamma tayi magriba tayi kuma sai a gangaro sai a tafi Muzdalifa to saboda haka kwana idan aka kwana aka zo Muzdalifa to sai a hada sallar isha'i da sallar magriba iza wasala ilaiha idan aka iso ashe kun ga ƴan uwa hada sallah guda biyu karantarwa ce ta manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sauki ne Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da Allah ya bashi sauki Allah yana so ya ga yaro kuma wannan saukin ruhusa ce shine ake kira sauki da yin taimama da yin kasaru da jami duka waɗannan ruhusa ne sauki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana to kuma idan Allah ya baka sauki Allah yana so ka rike wannan saukin kana cikin balaguro ka yi kasaru sallah mai raka hudu ka rage ta game da ta biyu duka wannan sauki ne amma sai ka ji mutum saboda wani tsabar jahilci ko kidahumanci sai ka ji mutum ya ce wani ban dauko ta ba sai ka ce wani kayan kusuri to Allah kama mana wa iza jadda sayru bil musafir haka kudiba a mazhabu ta malikiya fa idan bulaguro ya tsananta ga me tafiya ta tsananta ga me bulaguro shine wa iza jadda sayru bil musafir ma'ana idan tafiya ta tsananta ga me bulaguro falahu an yajma'a baina salataini shi ma shari'a ta baka dama ka hada salloli guda biyu fi akhir waqti az-zuhr wa awwal waqti al-asr ta na kace kace kai baka dauko ta ba ai mu ɗan malikiya ne to hoto kaga yau ko an kware dan dan malikiya duk wanda ga yana cewa kariyar malikiya to zo gashi kadiba aka ce falahu an yajma'a baina salataini shari'a ta baka dama ka hada salloli guda biyu fi akhir waqti zuhri yace a ƙarshen sallar azhar wa awwal waqti al-asr da kuma farkon sallar al-asr wannan shine ake cewa jam'u ta'khir jam'i na shirkiri kawai ka cika da tafiyar ka kana cikin bulaguro kaga yana duk ina daga cikin jahilci ko kayoyanci sai ka ji ana tafiyar tarbiya sai ka ji wasu ta direba a tsaya a yi sallah a tsaya a yi sallah in an san shari'a bari ake yin tafiya kawai azhar ta yi ku yi ta tafiyar ku dan ku ci ma lokaci domin ita tsayuwa tana bata lokaci to aka ce a ƙarshen sallar azhar farkon sallar la'asar sai ku tsaya sai ku hada sallar azhar da la'asar shikenan shari'a kuka yi kuma ku yi kasaru sannan kun samu sauki kuma kun samu lada kun duk wanda yayi kasaru ya fi wanda ya cika lada sallah ta yi amma wanda yayi kasaru ya fi ka lada sannan kuma wannan ga lada ga sauki ga lada ga sauki kai kuma ka wahala kuma ba ladan kadan tunda kawai ka biya wajibi ashe kun muna karatu abubuwa da yawa zan muka sauki wa kazalika al-maghrib wal isha'i haka kuma shari'a ta baku dama ku hada magriba da isha'i daga azhar din la'asar nan kuka yi da kun hada sallah shikenan kuma sai a shiga fafar wuta ai ta tafiya kaga kuma ba za a tsaya ba sai lokacin isha'i sai a daya a hada magariba da isha'i ko a yi jam'i taqdimi ko a yi jam'i ta'khiri duka ya halatta jam'i taqdimi shine a gabato alal misali lokacin sallar azhar yayi yace to tunda yanzu lokacin sallar azhar yayi to mi zama daya sai a jayo la'asar sai a hada su shine taqdimi
a'a
sai kai jama'a mu dan rarraka sai shi to mun bari mu yi ta'akhiri kenan sai a bari hayati tafiya sai la'asar ta yi sai sai aka kuma sai ayi shi ma wani shine ta'akhir in lokacin magriba ne to sai a tsaya lokacin magriba sai ayi sai a jayo isha'i to an jami taqdimi
a in bari ko sai bayan lokacin isha'i sai
ku to shi kuma shine jami'in ta'akhir duka kowanne ya halatta wa izarta halati awwalil waqti salati wa izarta halati awwal waqti salati al-ula jama'a hina izin to kun ga malai tsari me do mana shi wannan bayanin da aka yi can ya mana bayanin jam'in ta'khir yanzu kuma sai bayanin yace haka ba wai sai wannan kade ba idan ka tafi a farkon sallah to kana iya hadawa a lokacin ba kumbo ta bayan gari kun fara balagur ku cikai yanzu duk mu tsaya mu gama ta abinda za a yi mu ci abincin mu mu yi sallah kau a tafin an kama tafiya to kuma insha Allah sai da Allah yi ya Allah ina izin a wannan lokacin walil maridi an yajma'a iza khafa an yughlaba ala aqlihi inda zawali kai ba mai bulaguro ba to ku shifa mara lafiya wanda yake zama a gida ta walil maridi haka mara lafiya an yajma'a shi ma shari'a ta bashi dama ya hada sallah iza khafa an yughlaba ala aqlihi inda zawali idan yana jin tsoron jirkitan hankalinsa a lokacin zawali to shari'a ta bashi dama mara lafiya ne wanda wani lokaci yana da irin kofar fadiyan nan ko cuta ta dauke hankali da sauransu da lokacin ka za yayi to lokacin ka sai abin ya zo mishi to shari'a ta baka dama kana gida ba wai bulaguro ba kawai ka dinga hada sallah har Allah ya baka sauki wa inda al-ghurub haka ma a wajen fadawa rana zawali da yayi in ka bari zuwa ajiba kawai sai mutun ya shiga cikin kwama ko sai fadi to yan shari'a ta baka dama kawai da zawali yayi tashi kawai ka hada sallah azhar da lasar kai shikenan in ka shiga dogo su ma can ka riga ka gabatar da sallanka haka umma kuma da magriba ne to da rana ta fada shi ma an baka dama hada sallah da magriba da isha shikenan kuma ai ta neman magani Allah ka sauki shi kun ga addini yana da sauki yan uwa abun ba wahala ne ko matsalan rishin tsayawa mu karanta wa in kana al-jam'u arfa'u bihi li badanin bihi wa nahwihi jama'a wasat waqti al-zuhr wa inda ghaibati ash-shafaq kai ba shi ba yace wa in kana al-jam'u arfa'u bihi idan ya kasance mutum jam'in ya fi masa sauki li badanin bihi saboda wata matsala ta ciwon ciki da yake da ita ciwon ciki ma kawai kai wani lokaci kawai cikin sai rikici to saboda haka shari'a ta ba ku diba ba duk sauki ne ba kawai sai ka burɗe ya yi to wani kasu a kowace masu irin mugun ciwon ciki na gamta yana murɗuwa har yana wuliya sai ga mutum har lokacin sallah zuwa wuce da sauransu to kuma abin yana da lokaci yana zo maka to shi ma shari'a ta baka dama har dinga hada sallah ka kafin lokacin ciwon jikin ya zo kafin matsalar ta zo an baka dama hada sallah kawai shikenan kun ga duk sauki to yanzu da Allah da ya masa maliki muna yin wannan abu kuma gashi a rubuce ashe kun ga da yawa kawai a baki ne muke faɗa to sirrin yarin jayi mu wani hauyi da makamanta wannan jama'a wasada waqtin zuhuri to saboda haka shari'a ta baka dama sai kai jam'i a tsakiyar lokacin sallar azhar wa inda ghaibati shafaqi ko kuma a lokacin da shafaqi zai fice wal mughma alayhi la yaqdima kharaja waqtuhu fi ihma'ihi wa yaqdima afaqa fi waqtihi mimma yudriku minhu raka'atan fa aksara min as-salawat. Wannan kun ga duk masaloli ne wallahi da yawa za su faɗo maka in kana jiya ne a wata da sauran su. Kudiba ita ma wata mas'ala ce, yace wal muguma alayhi, mutumin da ya suma lokacin sallahi yana da irin farfadiya kawai sai faɗi, ko kuma wata matsala ta ciwo kawai sai mutum ya faɗi sai suma, shine wal muguma alayhi. To la ya kadima kharaja waqtuhu fi igma'i, abinda ya fita sallar da ta fita a lokacin da yake cikin suma, to ba zai rama ta ba, shari'a ta bashi sallah. Mutum ne yana da farfadiya kafin lokacin sallah kawai sai farfadiya sai fada cikin wannan suma, bai farfado ba, bai farfado ba har lokacin sallah yayi, har lokacin da ya fita. Kuna fahimta? Lokacin sallah yayi kuma ya fita, to saboda haka yanzu shari'a kan in ya farfado ba sai ya rama ba, shari'a ta bashi sallah, ko shikenan an fice ita wannan sallar da ya fice a wannan lokaci. Amma waya kadima a faka fiƙoti, amma sallar da ya farfado a cikinta a lokacinta ita zai rama ta. Alal misali albishir ya fito sai mutum ya faso ya suma, bai farfado bai farfado sai da rana ta fito, kun ga lokacin sallah asuba ya fice ko, to shi kenan shari'a ta bashi dama, to in ya farfado yanzu zai shiga harkarsa ba sai ya rama ba, sauki ne. Kun ga kuma a mazhabin da malikiya, amma bai farfado ba sai lokacin azhar, yanzu da ya farfado yanzu so sallah azhar ita sai yi ta, amma ita ne asuba ta faɗi an yayi wasa. Mimma yudriku minhu raka'atan fa aksara, ma'ana gurgurdan yanda zai samu raka'a guda daya fa aksara ko fi daya min as-salawati nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma alal misali da kaga aiki sallar asuba lokacin ta yana fita ne, ya wani lokaci ne da rana ta keto ko, to kafin rana ta keto da minti biyu bata keton ba, kaga a wannan minti biyu zai iya samun raka'a guda ko, kawai sai ya farfado, to yanzu kuka ya farfado a lokacin ta, to yanzu in ya farfado to yanzu ya kai ya rama wannan sallah tunda ya farfado a cikin lokacin ta, amma bai farfado ba sai bayan lokacin ta ya fito, to shine aka yafe masa. Ina ba ta bayyana shine ce mimma yudriku minhu raka'atan fa aksara min as-salah, gurgurdan yanda mutum zai samu raka'a guda daya a ra'a cikin minti biyu kana iya samu raka'a guda daya, in ba irin wannan AS ba sai har ma raka'a biyu ma mutum zai iya samu. To wa kazalika al-ha'idu ha'idu tadhuru idza baqiya min an-nahari ba'da duhuriha bi ghairi tawani khamsatu raka'ati sallatu zuhur wal asr. To wannan karatun ku rike shi da kyau, karatu ne ku karantar da matan kuma mata da suke cikin gida su saurara da kyau. Irin wannan hukuncin na cewa wanda ya suma idan lokacin ya fice to ba zai rama sallar ba, amma idan lokacin bai fice ba daidai yanda mutum zai iya samu raka'a guda daya ko fiye da raka'a daya sai ya farfado, to zai rama sallar. Kuna gane hukuncin? To aka ce wannan hukuncin shi ne yake akan mata masu jinin al'ada, da yawa mata suna irin waɗannan, musamman wala mata suna irin sakakin nan, ana bin su sallah amma sai su kira bawa, wanda kuma in ta taru gobe kiyama ko zaki ke zaki biya Allah subhanahu wataala. Kenan mu rike hukuncin ya yake, yace wa kazalika lahaidu, haka nan macen da take jinin al'ada ta duhuru sai ta yi tsarki, tana cikin jini sai jini ya dauke mana ta yi tsarki, ta ga alamar tsarki ai ka kasa bata sallah ko, to yanzu fa iza baqiya minan nahari ba'da duhuriha
yanzu bayan sarkin ta ga alamar sarki, ba wai abin da ake nitsanji ba wai da kai wanka ba, ta alamar sarki da ta ga alamar cewa sarki jini ya tsaya, kenan alamar sarki sun sani guda biyu ne, al-qassatul bayda wal jufuf, ma'ana shi ne qassatul bayda wani farin ruwa da ya sun ga alamar cewa kiyin sarki, wannan wanka wani hukunci ne kuma daban, a'a wannan alamar da ta zo to alamar kiyin sarki, a'a ko kuma aljufu bushewa an sa kunzugin da aka sa aka huda shi aka babu komi to alamar sarki ya tsaya. Ina fata mabinta to yanzu bayan ta ga sarki bige da tawani ba tare da shinkini ba a lokacin tsakanin ta da hutar lokacin za ta iya samu sallah raka'a biyar, kuna fahimta, rana za ta bada mace ce ta yi sarki gab da magarba, rana za ta fada sai ta yi sarki, amma tsakanin fadawar ranar da sarkinta za ta iya samun raka'a biyar kyakkyawa, kuna fahimta, to mi za a yi sallatu zuhur wal asar, yanzu sai ta rama sallar azhar da sallar la'asar, a rike wannan hukunci. Wai na fata iyayen mata suna saurara suna da kyau, duk wanda ta yi tsarki kafin fadawar rana da raka'a biyar kyakkyawa za ta iya samun raka'a, za ta iya yin wanka ta yi samu raka'a biyar, to yanzu idan ta yi wanka sai ta rama sallar azhar da sallar la'asar, an ji wannan hukuncin daya, to ga na gaba, wa in kana al-baqi min al-layli arba'a raka'atin sallati al-maghrib wa al-isha'i, yanzu kuma a'a sarki ne tayi ana gab da al-bishri ya fito sai tayi sarki, amma tsakanin sarkinta da hutowa al-bishr za ta samu raka'a hudu kyawawa, kuna fahimta, to yanzu idan ta yi wanka sai ta rama magariba da insha'i, za ta rama magariba da insha'i, wa in kana minan nahari aw minan layli aqalla min zalika sallati as-salati al-akhira, amma idan ya kasance da shi can da ranar fadawar rana da kuma ketowar al-hujr da tsayawar al'adata ta ma'ana da yin tsarkin nata ba ta iya samun waɗannan rako'i guda hudu ko guda biyar, kuna fahimta, kenan aqalla min zalika ƙasa da haka zai huce ta samu raka'a biyu ko raka'a uku, ina fata fahimta, to mi za ta yi sallati salatul akhira, anan idan ta yi wanka to sallar karshe kawai za ta rama tsakaninta da tsarkin, kawai abinda za ta yi raka'a biyar za ta iya samu kyawawa, to yanzu in ta yi wanka yanzu mi za ta rama, sai ta rama sallar karshe, idan lokacin fadawar rana ne wata sallah kenan za ta rama la'asar kadai, idan lokacin dare ne kuma wata sallah za ta rama isha'i kadai, kun ji yadda hukunci yake, ba wai kawai haka nan abu ne an sake shi, to yanzu da Allah duka waɗannan iyayenmu mata sun san wannan hukuncin kuma suna lura yanzu nawa da yawa ake bin zubashin sallah saboda wannan sakaci, in ƙasa da raka'a biyar hudu kenan za a iya samun biyu kyawawa ko guda kyawawa, to yanzu sallar karshe ce kawai za ta rama waccan an yafe mata, wa in hadat li hadha taqdir, yanzu an ji wannan hukuncin ya zama da kyau, to ga wani sabon hukunci har yanzu game da mata, wa in hadat li hadha taqdir lam taqdima hadat fi waqtihi, wa in hadat li hadha taqdir lam taqdima hadat fi waqtihi, yanzu idan ta yi jini yanzu to ba tsayawar jinin ne ba, a'a zuwan jinin ne, to yanzu daidai rana za ta fada da raka'a biyu
sai jini ya zo mata idan kun ba ta yi wannan sallah ba kuna fahimta lam taqdima hatibi wati to yanzu abin da za ta yi sallar da take cikin lokacinta wata sallah ce inda rana ne la'asar ko to ita yanzu ba za ta rama ta ba in ta gama tsarki a yanzu mi za ta rama sallar azhar za ta rama kuna fahimta ta yi sakaki ba ta yi sallah ba sai dab da tana shirin ta tashi da yi sallah da ya huce raka yi ba kawai da ta je ta diba sai daga jini ya zo shi kuma duka bai huce raka a biyu ba ranar ta fada kuna fahimta kun ga dai ta yi sakaki ko to yanzu abin da za a yi sallar da take cikin wannan lokacin kenan la'asar ita ce ta ci da take wannan lokacin to ita ba za ta rama ta ba amma mi sai ta rana azhar wa in hadat li arba'i raka'atin min an-nahari yanzu kuma idan ta yi jinin al'ada za a iya samu raka'a hudu da yini fa aqalla ko kasa da haka ila raka'atin aw salasa raka'atin zuwa raka'a ko raka'a uku min al-layli daga dare ila raka'atin zuwa raka'a guda qadatu salatu al-ula faqat sai ta rama sallar farko kawai daidai wannan lokaci sai jinin al'ada ya zo mata dai to ya zai ta rama sallar farko kawai kenan in da rana ne azhar kenan za ta rama inda da dare ne ba magariba za ta rama jinin ba za ta rama isha ba waqtulifa fi haidiha li arba'i raka'atin min al-layl amma sai malai ce amma malamai sun yi sabani idan al'ada ya zo mata ga raka'a hudu za a iya samun raka a hudu daga dare faƙila misali zalika wasu ƙawali malamai suka ce shi ma ɗaya ne dai wannan hukuncin ne za a yi waƙila inna hadat bi waqtihi ma fala taqdihi ma wasu ƙawali malamai suka ce a'a tunda har za a yi samun raka a guda hudu ce to ai jini ya zo mata a'a yanzu duka ta yi a cikin lokutansu to duka biyun ne ba za ta hada ba ya ce a nan ne kawai aka ɗan samu sabani wasu suka ce za ta rama dukansu wasu suka ce a'a shi ma na ɓangaren dare wa mana ayyukana bilwudu'i wa shakka fil hadasi ibtida alwudu'a yanzu mutum ne yake da tabbas yana da yaqinin cewa yana da alwala amma wa shakka fil hadasi yanzu kuma daga baya sai yake kokonto hadasin hanya wani abu bai fito ba hanya alwalan nan ba ta kare in ake hadasi mana ko bayan gari ko fitsari ko iska sai da tabbas kana tabbas cewa kana da alwala amma yanzu kuma sai ka kwanto ya shige ka shin anya ba wani abu bai faru ba ibi ta gano to abinda ake so a mazhabin malikiya shine kawai suka sake alwala tunda dai kwanto ya shigo ka je ka sake alwala kaga shikenan kaga ana ina ga sun amfani da wannan hadisi da manzo Allah ya da amma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abinda baka kake kokonto zuwa gami abinda baka kokonto wa man zakara min wudu'ihi shay'an mimma huwa faridatun minhu fa in kana bil qurbi aada zalika wa ma yalihi to ga wani hukunci shi ma wa man zakara min wudu'i shay'an yanzu mutun ne ya tuna daga cikin arwallarsa sai ya tuna wani abu mimma huwa min faradihi min faridati minhu wannan abin da ka tuna daga cikin arwallar kuma farali ne kai arwallar yanzu ke koto anya anya ku na shafi kai ko ban shafa ba anya na wanke arwallar daga nayi na wanke fuska ko ba wanke ba kaga shafa kai banda medowa shafin aika farilla ne wanke fuska farilla ne wanke hannuwa farilla ne to me kake kokotan nan hanya to ya hukuncin yake fa in kana bil qurbi idan a guri kusa ne kake a ada zalika ka sake wannan ka gama arwala ka tashi zaka shigo masallaci sai ka tafi anya ko na wanke fuska ko ba wanke ba
kuna fahimi da to ya hukunci yake yanzu koma ka dauki ruwa yanzu kan ka zamna fuskar saka wanke tunda yace yake ba wanto sai ka wanke ta idan ka wanke fuskar ba daga farko saka fara ba kawai da daidai fuskar sai ka wanke fuskar in ka wanke fuska sai mi daga wanke fuska sai mi eh sai wanke hannu ko to haka daga nan kawai sai kai kunci ne haka sai karshen arwalla idan kana kokontar shafar kai ne hanya da ne arwallan ko na shafi kai ko ban shafa ba to ko kuma zauna kawai sai ka shafi kan daga nan kuma sai ka ji kaje har karshe ita farali aka yi ta in aka je daga kanta za a fara abinda kake kokontar in dai farali ne in ka fara kuma sai ka yi hannu baya shine ce a ada zalike sake haka wa mayyihi da kuma abin da yake bayan sa wa in ta dawala zalika a ada hu faqat in kuma abin har yayi tsawo sai ka tuna kai ni arwallan nan da dazu da nayi na shafi kai goban shafa ba to zuwa abin da yake dawo inda kana so kai amfani da wannan arwallan yanzu da dawo sai ka shafi kan shikenan shi kadai zaka shafa a saboda lokacin yayi da tsawo wa in ta amma da zalika imtada al-wudu'a in ko mutun yayi ganganci to yanzu arwallan daga baki dai sai ka sake ta in da na zalika in hakan yayi tsawo wa in kana qad sallaa fi jami'i zalika idan kuma mutun har ya riga yayi sallah a cikin duka wadannan al'amura a ada salatuhu abadan wa wudu'ahu to anan sai ka sake sallar ka sake arwalar gabaki daya kai arwala ka bar farali a ciki ko salloli ne ne ashe tunda kai sallah azhar sallar arwala ka ta sallah azhar da ita ce kai al'asar da ita ce kai magarba da ita ce kai isha'i sai bayan ka gama ka tuna ashe kai ashe dazu arwala da kai baka wanke ba fuska yanzu kuma sai ka sake arwala ka sake sallar gun gabaki daya inda sallah bai ba wa in zakara misilal madmadati wastinshaqi wa masahil uznaini fa in kana qariban fa ala zalika wa lam yu'id ba'dahu wa in tadawala fa ala zalika lima yustaqbalu wa lam yu'id ma salla qabla an yaf'ala zalika amma idan wa in zakara misalan madmata idan amma idan mutun ya tuna irin su kurkure baki kai arwala ba kurkure baki ba wasin shaqi mutun yayi arwala bai shaka ruwa ba wa masal uznaini mutun yayi arwala bai shafi kunnuwa ba fa in kana qariban idan a kusa ne fa ala zalika zo ka shaki ruwan zo ka wannan wa lam yutima ba'dahu amma ba sai ka saki abin da yake baya ba ko da kusa ne ka gama arwala ka manta shi baka shaka ruwa ba ko in ka zo ka zauna dauki ruwa kawai ka shaka ruwa shikenan ka shaka ka feta shikenan ka je kai sallah a ka manta baka shafi kunne ba to sa ruwa kawai ka shafi kunne shikenan ka je kai sallah wa in tadawala ba'da zalika idan mutun har abun yayi tsawo ma haka da kai sallah fa ala zalika lima yastaqbalu to yanzu saka aikata amma saboda sallar ka ba wa lam yu'id ma salla ba zaka saki abin da ka sallata ba kabla an yi ma'an zarka kun wannan domin dukkan su ne sunna ne basu kai matsayin farali ba to ba sa me da baya ashe kun ga anan wannan yana nuna mana dole sai mun bambance meye sunna meye farali a wajen arwalla meye mustahabi ne sunna meye farali meye mustahabi a wajen temama me sunna me farali me mustahabi a wajen sallah me sunna me farali me mustahabi a wajen wanka duka wadannan abubuwa yana da bukatar duk musan su kenan sanin su ne zai iya sanya ka dawo ga hukuncin wani hukunci ne yake a kai to kaga irin wadannan ne su ba sai ka saki ba ko da kai sallah ma ba sai ka saki sallar ba yanzu dai kawai saka gyara arwallan saboda sallar ka ba shikenan kawai wa man salla ala mawdu'in dahirin min hasirin wa bi mawdi'in akhar minhu najasatun fala shay'a alayhi yanzu mutun ne yayi sallah a guri wanda yake mai tsarki na daga tabarma shine min hasirin tabarma tabarma ce katuwa bankacetiya ko doguwa bangare guda yana da tsarki bangare guda kuma najasa ne shine ce wa man salla ala mawdu'in dahir wanda ya salla akan wani guri mai tsarki min hasirin na tabarma wa bi mawdu'in akhar wani guri daban najasati shi kuma akwai najasa wala shi ali ba komai sallah tayi tun da dai ba akan najasa kai ba bangaren mai tsarkin kai to ba komai wannan bai bata sallah ina fata fahimta amma in dukanta najasa ce to yanzu kuma sai ka sake sallah domin kai sallah a guri wanda yake mai najasa wal maridu iza kana ala firashin najisi fala ba'sa an yabsuda alayhi sauban dahiran kasifan wa yusalla alayhi yanzu mara lafiya shine wal marid mara lafiya iza kana ala firashin najisi idan yana kan shimfuda wanda yake mai najasa fala ba'sa an yabsuda alayhi sauban dahiran to yanzu ba laifi zai yi sallah yanzu sai a san fada mishi wani tufafi ko wani mayafi ko wani zani ko wani bargo wanda yake mai tsarki sai hau kasifan mai tsarki kasifan mai kauri shine kasifan ka a sa shalala in an sa shara-shara bai ba kenan mai kauri ake sa shine kasifan wai sallah alai sai sallah kai shikenan sallah ta yi ba ma ke kan katifar musamman irin ta asibitin nan da sauransu to ko sai a cin muda abu mai kauri sai sallah kai shi to shikenan wa salatul marid illa ma qadir ala al-qiyam salla jalisan to yanzu kuma an zo bangaren masu jiya in za a yi jiya a nemi wanda ya karatu da yawa mutane za ka sa su jiya suna ga kamar tausayi ne ga mara lafiya amma hallaka shi ne suke sai ga mara lafiya ya yi watanni ko satuttuka ko kwanuka baya sallah kuma yana cikin hayyacin shi sallah ba ta faduwa ga mara lafiya matukar yana cikin hayyacinsa ko mun zafin ciwo kawai inda sallah take sauka idan mutum baya cikin hayyacinsa to amma yaya ake sallah to gashi an nuna mana abu ne mai sauki wa salatul marid sallah marar lafiya in lam yaqdir ala al-qiyam idan bai iya tashi sai sallah jalisa ba dole bane ba sai an tada shi an mike shi a kubar shi a zamne kawai sallah jalisa mi zai sai dinga nune Allahu akbar ya rike yayi karatu ya gama sai Allahu akbar kamar yayi rukuni sami Allahu liman hamida Allahu akbar kawai bambanta su dukawar rukui da ta sujada sai ta bambanta idan yayi rukui haka to na sujada ana so dan sanda azam ne ya kalla al-qibla kawai sallah sallah ta yi kuma ya samke nauyi in kaddara ala tarabbui idan zai iya yin tarabbui sallah marar labiya idan zai yi ta azamne to tarabbui ake kun san tarabbui zaman tarabbui shine wancan zaman da Umar yayi gashi nan shine tarabbui duk wanda bai da lafiya zai sallah azamne to irin wancan sallah ake kaga da yawa mutane ba su sani ba kawai sai mutum ya sallah azamne da ya ga dama a in ka ka canza wancan to sai in wancan in ya gagare ashe akwai wata matsala duk mara lafiya namiji ko mace in zai sallah tarawih ake irin wancan zaman da yake ayi sallah sai fa idan ba zai iya ba ashe matsalar kafa ce ko bai iya lankwasa ta ma ko a da sauransu to wa illa idan ba haka ba fa bi kadari dakati sai yi gurgudan ikonsa wa in lam yaqdir ala sujudi idan kun bai iya yin sujada
falyume birruku'i was-sujudi. To shari'a ta bashi dama yayin nune a wajen ruku'i da wajen sujada. Wa yakunu sujuduhu akhfada min ruku'ihi. Amma sai dai sujadar za ta fi sassautawa, za ta fi kasa fiye da ruku'insa. Wa in lam yaqdir salla ala janbil janbihi al-ayman. To shikenan rishin lafiyar ta kai ma mara lafiya bai iya zama, amma yana cikin hayyacin shi. Kuna fahimta? Shi ma salla bata sabka ba akai. Ashe in ku aje mariya in ba malami bane ba, ko ba malama bace ba, wallahi sai ta halaka mara lafiya, sai ya je wa Allah da bashi sukan salla. Kuma su kawai sai Allah ya tambaye shi akai, dan ba su sabka akai shi ba. Salla ba ta sabka akan mutum sai idan mutum ya fita daga hayyacinsa. To ta ce, ah, to ai rashin lafiyar ta kai bai iya zama, sai a kwance. Sai aka ce wa in lam yaqdir salla ala janbihi al-ayman, idan ma bai iya a azamnan, to a kwance ko da kwancen ko sai a daidaita shi kalla al-qibla, amma yayi salla a gefensa na dama, sai a shimfida shi akan gefensa na dama. Ima'an ita ma nune ne kawai, sai nune ko da ido ko da zuciya. In ma da idan ma bai iya kimtawa, to yanzu a zuciyar shi sai yanzu ya yi kafar Allahu akbar, ya yi karatu, ya karanta fatiha, ya karanta sura, sai kaddara Allahu akbar ya yi ruku'i, sai kaddara sami Allahu liman hamida, ya kaddara ya yi sujada, ya kaddara ya dogo, ya kaddara ya koma, a haka zai salla da Allah ne ya wahala da kuma da lafiya. A kwanta a kishin gidan kawai kaddarawa ne a zuciyar shi, sai ka sauke farali, kuma ya sauke farali. In Allah ya kaddara ma ya rasu a wani lokacin, to Allah subhanahu wa ta'ala bai bincika bayan sani. To amma ka ga jiwa ba haka bane ba, kawai sai ka ce ga an kyale mata lafiya, sai sati bai salla ba, wa shirshin lafiya yake. Amma kuma za a zo a zauna a hirar da shi, a ce wane ya gaza lafiya kaza kaza, ai jikin ne kaza ne, dai ya maka hirar duniya, amma ba ya salla. Halaka ce wannan, kuma duk abu da ya kawo rashin karatu. Allah ka ba mu ikon karanta addininka. Wa in lam yaqdir illa ala zahrihi fa ala zalika, kai in ma mara lafiyar bai iya kwanci a gefensa na dama sai reran a baya, to salla ala zahri, to a shingadar da shi reran bayan kada yake amfani, sai kwanci kawai haka yake a kwanci, to a haka inda ma zai salla kuma ya sauke farani. Kawai abin da ake bukata kai mashi yace ka tsabtace shi lokacin da zai salla. In yana da wata bukata a saura shi, ya yi bukata a wanke shi, a gyara shi, a mishi arwalla in yana yin arwallar. In kuma ba dama arwallar, a mishi temama. Na mishi temama yana arera kawai sai kamar ta sallar shi. Allahu akbar, ya yi gama sallar shi, sallah ta yi. Wa alaikum salam. To alhamdulillah, ko yanzu ana kun tambaye wannan ko? Da wannan tambaya tana da amsa. To wanda yake rera sai yake tambaya game da al-qibla. To anan ai da mu al-larura ta tabi hul mazura. Al-larura ta sanya shi aka ce yi sallar a gidan dai. To saboda haka ita ma al-qibla nan ta faɗi. Larura da ta sanya shi yin sallah a kwancan, ta zo da hana shi, ai kaga tsayuwa duk farali ne. To wanda ta jefar da wadancan farali, ita ta jefar da wannan faralin da shi ma na al-qibla. Kenan saboda haka dan bai kalli al-qibla ba ko ni. Amma sai dai abinda ake yi. Kuna fahimta? Juye mama wannan mara lafiya ake, idan wanda yake kwance a baya, to yanzu nan ce al-qibla, kuna fahimta ko? To sai a kwantar da shi haka a tsaye, amma fuska tana kallon al-qibla, can sai a dan sa mishi wani fulu haka dan dan kan ya dan dago. Ina ba ta fahimta? Wanda yake rera, to in dai har za a iya juya shi ya kalli al-qibla ba wani laifi, to haka ne sai a juya shi, sai a kwantar da shi a rairayin, amma sai ya kasance inda fuskar take kallon al-qibla, sai a dan daga musamman ma irin wannan dangadan da ake daga, ko kuma tulo ne sai a sa mishi tulo, amma fuskar tana kallon al-qibla.
maimakon aka maida shi haka ai kaga shi kuma ya ba alƙibla baya to haka yake shi ma inda halin haka in babu halin haka to ai yadda inda ya samu
wala yu'akhiru salata illa zakana a idza kana fi akali yawa to kun shiga bayani wala yu'akhiru salata ba ajrikin ta salla idza kana fi akalihi idan marar lafiya yana cin hankalinsa ba ajrikin ta salla saboda haka mu rike iyayen maza da mata kenan mu kula wajen marar lafiya wal yusalliha bi qadari ma yuqiku mutun ya sallake ta gurgurdan yanda zai iya wa in lam yaqdir ala masil ma'i idan bai iya taba ruwa li dararin bihi saboda wata ciwo da yake a jikin auli annahu la yajid man yunawilahu iyahu ko kuma a adan bai samu wanda zai kawo shi ruwan bai ar wallah tayammama sai ya temama fa in lam yajid man yunawilahu turaban idan kuma bai samu wanda zai kawo shi tubaya ba yayi temama tayammama bil ha'idi to ya shafi bangon da yake jiki sai ya temama ila janbihi bangon da yake kusa da shi in kana dinan amma idan bangon ya kasance lakaci aw alayhi din ko kuma a alaka a saman sa to saboda haka lakar zai shafa amma ba a shafar fantir ko siminti ko da sauransu saboda dan adam ya canza wannan halittar ta asalin fa in kana alayhi jissun aw jiru fala taimamu fi idan ya kasance a wannan bangon akwai jiss shine siminti aw jir ko kuma irin su fantir wala ya talashu wala ya taimamu alayhi to ba ya taimama ne sai a kawo mishi kasa ko a jari mu mishi dutse da aje aje ya dinga shafawa yana taimama tunda zira kana kallo lokaci yayi ko to in lokaci yayi ku dinga tsaye da insha Allah zai mu tsaya anan insha Allah sai mu tashi sati na zuwa kan Allah ya ba mu iko wal musafir ya kuzu lokacin fiddin alhaji da fata abun da dai Allah ta rahama cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi mana bukatotun na alheri Allah ya biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata wa alaikum salam ba ni eh me ya tambayar game da mi eh bai halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu jiya lillade daki da baya bi kamar yadda mata suke sa shi kauci ba a rufe ɗakin gaba ke da bai halatta amma dan a sa gefe guda haka a rufe taga kofa wannan gefe haka shebi shebi wannan ba ne amma a lullube ɗaki gaba ke da kamar Ka'aba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين